نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya saki hada mu a karatunmu na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam min at-takbiri ila at-taslimi ka annaka taraha. Suffa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam tun daga kabbara harama har zuwa sallama kamar ana yi a gabanka, inda a lokacin da muka dakata muka tayi hutun sallah kuma daga baya muka yi balaguro mun tsaya akan babi na as-sujud, yin sujada. Bayan bayanai sun gabata akan abin da ya shahi ruku'i da kuma abubuwan da ake karantawa a cikin ruku'i, yau insha Allah ta'ala kenan za mu tashi akan abin da ya shahi sujada. Wajen darasi 24 muka yi kenan yau, sai yau insha Allah ta'ala muka zo sujada. Da fatan Allah ƙara fahimtar da mu abin da ba mu fahimta ba, kuma Allah sanar da mu abin da ba mu sani ba, kuma Allah albarkaci abin da muka gabatar da abin da za mu gabatar na karatu insha Allah ta'ala. Malam sai yake cewa babun as-sujud, babi da yake magana akan sujada. Sai yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma kana sallallahu alaihi wa sallam yukabbir wa yahdu sajidan وأمر بذلك المسيء صلاته فقال له لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله وكان إذا أراد أن يسجد كبر ويجافي يديه عن جنبيه ثم يسجد. مالك يتوى منذ الله صلى الله عليه وسلم يكبر ويهرب ساجدا. إذن زي كبر إذن زي سجدا تزي كبر تكون سي رنسنا يتزوى بسجدا كنن سي أن يكبر أكزوى سجدا a wannan ruwaya. Wa amara bidhalika almusi' salata, kuma ya umurci wannan wanda yake bada sallar shi, wanda yazo kenan masallaci na manzo sallallahu alaihi wasallam, yazo yayi sallah a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah yake ce mai irji fa salli fa innaka lam tusalli, ka koma kai sallah saboda har yanzu ba kai sallah ba. Ya sake dawowa yayi sallah ya gyara ta hallo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sai mai ka koma je kai sallah saboda har yanzu ba kai sallah ba. Hakan nan ya sake komawa yayi sallah wadda ta yi wadda ya taba baya. Hallo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kare ce mai ka koma je kai sallah saboda har yanzu ba kai sallah ba. To kana sai ya zo ya ce ya Rasulullah, ai ban iya wata sallah ba banda wannan, dan haka a koya mani ya zan yi sallah idan na zo yin sallah. To anan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake koya mai yadda zai yi sallah. To da aka zo wajen abin da ya shahi sujada, sai yake ce
la tatimmu salata li ahadin minan nas,
ka san cewa sallar dayan ba za ta cika ba, hatta ya kula sami Allahu liman hamida, har sai ya ce sami Allahu liman hamida. Kene yana gaya ne a lokacin da in ya taso daga ruku'i ya zai zai ce sami Allahu liman hamida, sai karanta dukkan abubuwan da suka gabata wanda muka ambata idan an yi su, idan an taso daga ruku'i ake yi. Yake cewa kuma hatta yastawi qa'iman, sannan kuma sai sai tsayuwa wadda babu karkata a cikin ta kenan, ya tsaya cak, kuma ya kulu Allahu akbar, sa'annan ya ce Allahu akbar. Yake cewa kuma kuma ya sujud, sa'annan sai ya sujada, hatta taqma inna mafasilahu, har sai gababuwan shi gabaki ɗaya sun nutsu. Idan aka ce gababuwan sun nutsu, ana nufin kenan gababuwan jikin shi gabaki ɗaya ya kasance sun gangamu da juna wajen yin sujada, tunda idan za ka yi sujada zai kasance wasu gababuwan sun gangamu da juna. To ya kasance idan ka sujada ya kasance ka daidaita sosai, ka nutsu a cikin sujadarka. Yake wa kana idza arada an yasjuda kabbara, yake cewa manzala sallallahu alaihi wasallam idan ya nufaci ya sujada to yana yin kabbara, wa yujafi yadayhi an jambayhi, sannan kuma sai ya nisantar da hannuwan shi an jambayhi daga hakarkarin shi. Kenan manzala sallallahu alaihi wasallam idan ya sujada bai ya kawo hannuwan shi kusan hakarkarin shi a daban suke haka, ko a daidai kunnuwan shi ko kuma a daidai kafaɗar shi, a haka ake aje hannuwa idan an yi sujada. Za mu gani haka a gaba. Yake cewa kuma wa kana ahyanan yarfa'a yadayhi idan sajada, yace kuma wani lokaci yana daga hannuwan shi a lokacin da zai yi sujada. Yarfa'a yadayhi idan sajada, kenan yana yin kabbara a lokacin da zai sujada, kenan daga hannu na cewa Allahu akbar lokacin da zai sujada. Idan kaga mutum ya kenan ya tabbata a sunna ana yin haka. Sai yake cewa al-khuruj ila as-sujudi ala al-yadayn, sai mas'ala ta zuwa da hannuwa a lokacin da zai sujada, zuwa da hannuwa a lokacin da zai sujada shine al-khuruj ila as-sujudi ala al-yadayn. Wa kana yad'u yadayhi ala al-ardi qabla rukubatayhi, manzan Allah sallallahu alayhi wa sallam yad'a yadayhi ala al-ardi, yana sanya hannuwan shi a saman kasa qabla rukubatayhi, kafin guyoyin shi kenan, hannuwa suke fara tafiya kafin guyoyi su tafi. Kada ka fara ajje guyuwarka tukwana kuma ka ajje hannunka, a'a hannu ake fara kaiwa tukwana in yaso a ajje guyuwa. Wa kana ya'muru bidhalika fa yaqul, manzala sallallahu alaihi wasallam yana umarni da yin haka, sai ya ce idza sajada ahadukum, idan dayan ku zai yi sujada, fala yabruk kama yabrukul ba'id, to kada yayi gurhani kamar yanda raƙumi yake yi, wal yad'a yadayhi qabla rukubatayhi, ya kasance ya kai hannuwan shi kafin ya kai guyoyin shi. Kenan siffa ta sujada wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yake sujada, kuma yace mana sallu kama ra'aytumuni usalli, ku yi sallah yanda ku ga ina yin sallah. To idan kana so kai sujada irin yanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya koya, to ga yanda yake yi. Idan zai ta sujada hannuwan shi yake fara kaiwa, to kwana in ya so ya kai guyoyin shi. Haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin sujada. Yake cewa wa kana yaqulu, manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa innal yadayni tasjudani, lalle hannuwa biyu suna yin sujada, kama yasjudul waja, kamar yanda huska take yin sujada. Kenan hannuwa ma idan an kai su to ayi su yanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya koya, saboda su ma idan an yi su yanda aka koya su yana ci suke. Fa iza wada ahadukum wajhahu, idan dayan ku zai kai goshin shi, fal yada yadayhi,
to ya tabbatar da ya dora hannuwan shi kenan su ma hannun ya ajje su wa iza rafa fal yarfa'ahuma idan kuma zai dago su ma sai dago tare da su kenan idan zaka yi sujada ka kai hannuwanka guda biyu ka ajje su kusa da kunnuwanka guda biyu ko kuma kusa da kafadinka haka in yaso to kana dai ka ajje fuskarka a saman kasa wa kana ya'tamidu ala kaffayhi wa yabsutuhuma manzala sallallahu alaihi wasallam yana dogaro da hannuwan shi wa yabsutuhuma kuma sa'annan ya shinhuda su kenan kaga kada kai sujada hannuwanka a dunkule kada kai sujada hannuwanka a waware a watsi a'a idan za ka yi sujada ka tsora hannuwanka daidai ka shinhuda su kuma su kalli gabas haka nan ake sujada wa yadammu asabi'ahuma sa'annan kuma yatsu gabaki ɗaya su ma sai a gama su ka a ware su a yi haka gama su ake yi kwana sai a ashe wa yuwajjuha qibla al-qibla sa'annan kuma sai a fuskantar da wannan hannuwan guda biyu su kalli al-qibla kenan idan ka haɗe su kana sujada ka ɗora hannuwanka guda biyu haka su ringa kallon al-qibla kai wannan hadisi ne tabbatacce daga manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa kana yaj'aluhuma hadwa min kibayhi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana san yana ajje hannuwan shi daidai kafadin shi kenan idan ya sujada idan mun kare wannan babin wani zai gwada mana kenan sai mu yi sha aikace mu gani ya ne abin yake inda gyara sai a gyaggyara yanda zai kasance an gane da kyau wa kana yaj'aluhuma hadwa min kibayhi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ajje hannuwan shi daidai kafadin shi kenan daidai kafadin shi haka yake ajje su wa ahyanan hadwa udhnayhi kuma wani lokaci sai ya kawo su kusan kunnuwan shi annabi manzo sallallahu alaihi wasallam yake ajje hannuwan shi idan ya yi sujada yace wa kana yumakkinu anfahu wa jabhatuhu min al-ard kuma zalla sallallahu alaihi wasallam yana ajje fuskar shi da hancin shi a saman kasa kenan sujada idan ana so sujada ta inganta sai hancinka ya taba kasa akwai hadisi yana zauwa gaba idan kai sujada hancinka bai taba kasa ba to sujadarka ba ta yi ba sujadarka ba ta yi ba dole sai hancinka ya taba kasa kenan huska ai goshi da hanci su ne ake ajjewa a wajen yin sujada idan ka ajje ɗaya baka ajje ɗaya ba baka cika sujada ba ya ci gaba da cewa wa qala lil musii salatahu sai yake ce ma ga wanda sallar shi ta lalace wanda yake bata sallar shi idza sajadta famakkin li sujudika to idan ka yi sujada famakkin li sujudika ka tabbatar ka nutsu a sujadarka wa fi riwayatin idza anta sajadta fa amkanta wajhaka wa yadayka hatta yatma'inna kullu 'azmin minka ila mawdi'i a wata riwaya kuma yake cewa idan kayi sujada fa amkanta wajhaka wa yadayka to ka tabbatar da fuskarka da hannuwanka kenan ka ajje su ka ajje su kuma ka nutsu kyau hatta yatma'inna kullu 'azmin har sai kowanne kashi ya nutsu ila mawdi'i zuwa ga inda yake zuwa ga wurin shi kenan ya kasance kowanne kashi a cikinka ya nutsu idan ka yi sujada zakka ji gabaki ɗaya ka sujuwanka wani lokaci idan jikinka yana ciwo idan ka yi sujada zakka ji nutsuwa wani lokaci zakka rinka ɗan mummutsawa ma saboda ka sujuwanka kana ji suna gamuwa da juna suna nutsuwa to haka ake so ya kasance sujada mutum ta kasance kaga wannan hadisai da muka karanta suna nuna maka cewa sujadan nan muhimmancin ta ba karami bane ba a cikin sallah kuma yana nuna maka cewa wanda zai dora goshin shi kamar ya dora saman wuta fafi ya daga sujada shi ba tayi ba saboda yanda ake karantar da ita anan ana ce ma idan ka yi sujada ka ajiye hannuwanka daidai wuri kaza goshinka da hancinka saba kasa har sai kowani kaci ya nutsu to ina wanda ya dora ya dauke ina kashin shi zai nutsu ina kashin shi zai kama ko inan shi a ce ya nutsu a jikin shi wajen yin sujada kaga akwai matsala ga masu aikata irin wannan sai yake cewa wa kana yaqulu manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa la salata babu sallah muji da kyau ba babu sallah liman la yusibu anfahu min al-ardi ma yusibu al-jabi babu sallah ga dukkan wanda hancin shi bai taba kasa ba kamar yanda goshin shi yake taba kasa la salata ga duk wanda hancin shi bai taba kasa ba kamar yanda goshin shi yake taba kasa la salata babu sallah muji da kyau liman la yusibu anfa ga dukkan wanda hancin shi min al-ardi baya taba kasa ma yusibu al-jabi kamar yanda goshin shi yake taba kaga wannan hadisin yana nuna mana cewa kenan mu duba da kyau wajen yin sallar da muke yi shin goshin mu yana taba kasa ko baya taba kasa hancin mu yana taba kasa ko baya tabawa idan baya tabawa mu gyara mun ji dai cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce babu sallah ga wanda bai hancin shi bai taba kasa kenan wanda muka yi a baya wata ran ya taba wata ran bai tabawa in ba mu sani ba afa Allahu amma sallu Allah ya yi mana wanda ya gabata wanda ba mu sani ba amma tunda yanzu mun ji to sai a gyara sai ai kokari kasance sujadan mu sujada ce irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance sujada ce wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkan wanda irin sallar da muke yi to wannan yana daga cikin wanda za a ce ta gobe kiyama yake cewa kana yumakkinu aidan rukubataihi wa atrafa qadamaihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yumakkinu rukubataihi wa atrafa qadamaihi wa yastaqbilu bi suduri qadamaihi bi atrafi asabi'ihima al-qibla wa yarussa ajbayhi yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yumakkinu aidan rukubataihi manzo sallallahu alaihi wasallam yana tabbatar da guyoyin shi a kasa wa atrafu qadamaihi da kuma karshen yatsin shi kenan suna taba kasa kakkai sujada ya kasance yatsinka bisa taba kasa ka daga su a'a sai sun taba kasa su ma kenan aji saki wa yastaqbilu bi suduri qadamaihi bi atrafi asabi'ihima al-qibla sa'annan kuma wannan kwahuwan nashi diddigen shi kenan manzo sallallahu alaihi wasallam kenan yanda yake sallah kenan wannan bai kwahuwan shi suna kallon kuma al-qibla kenan idan ya ajiye yatsin shi a kasa kenan suna zama saman kasa kuma yatsin nashi su ma suna kallon al-qibla me ake so a nuna mana anan ana so a nuna mana cewa kenan gabaki ɗaya gabobin manzo sallallahu alaihi wasallam yana sallar al-qibla suke kallo hatta yatsotsin shi idan ya yi sujada lokacin da zai ajiye su ne suna kallon al-qibla su ma kenan ana nuna ma kenan bakka ware kwahuwa haka kenan kada ka yi sujada kawai ɗaya a can kawai ɗaya a can gama su za ka yi shi ne ce wai rusu a kibaihi sannan kuma sai ya gama diddigen shi hadisi ya zo Aisha radiyallahu anha tana cewa wata rana cikin dare manzo sallallahu alaihi wasallam haka ta duba manzo sallallahu alaihi wasallam bayyana cikin duhu ta take duddubawa haka tana nema a ina manzo sallallahu alaihi wasallam yake a cikin ɗaki sai ta same shi a wani kuwan na cikin ɗakin iya sallah sallallahu alaihi wasallam shi haka ne a kodi yaushe in ta kama sallah ake yi sai ta ji manzo sallallahu alaihi wasallam yana sallah tana lalubawa haka sai ta ji kwahuwan shi hannuwanta sun taba diddigen shi guda biyu sai malamai suka ce wannan hadisin yana nuna mana inda a ce diddigen ba a gango suke ba ta ce ba hannunta ya taba diddige guda sai nuna mana cewa kenan gama sun wannan da ake aikata ma haka nan ne manzo sallallahu alaihi wasallam yake yin sa yake cewa wa yansibu rijlaihi wa amara bihi wa kana yaftah asabi'ahuma. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yansu bi rijlai, kene yana daidaita kwahuwan shi, wa amara bihi kuma hallau yayi umarni ayi haka ne. Haka Manzo sallallahu alaihi wasallam kene yake yake sujada, kene idan yazo yana daidaita kwahuwan shi su ma su dinga kallon alqibla. Wa kana yaftah asabi'ahuma, kuma kwahuwan saboda kenan lankwasasin nan da ake yi sai gani yazo din sun dan mawaye, kene yaftah asabi'ahuma. Idan an yi sujada lokacin da za a dora yasu a ƙasa, tana yawa babban yatsace zata lankwasa kaɗan ko, kenan sai sauran yi su ɗan mawari haka. Wannan kenan yadda suka gani ne suka hakaito mana sahabbai na Manzo sallallahu alaihi wasallam. Duk abu komi suna bididdigi sai sun rawaito mana ya Manzo sallallahu alaihi wasallam yayi kaza, yayi kaza, yayi kaza. Sai ke cewa fa hadhihi sab'atu a'dha, to wa'annan su ne gaba'uwa guda bakwai. Kana sallallahu alaihi wasallam, Manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance yasjudu alaiha, yana yin sujada akan su. Kenan Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sujada akan gaba'uwa guda bakwai: al-kaffani war-rukbatani wal-qadabani wal-jabhatu wal-anf. Sune hannuwa guda biyu, sune al-kaffani, gaba'uwa guda bakwai aka ce. Al-kaffani hannuwa guda biyu ko biyu kenan. War-rukbatani guyoyi guda biyu nawa kenan? Hudu. Wal-qadamani da kuma diddige guda biyu nawa kenan? Shidda. Wal-jabhatu wal-anf da hudda goshi da kuma hanci nawa kenan? A? Wal-jabhatu wal-anf da goshi da hanci nawa kenan? Takwas ko bakwai? Bakwai. Dan da ai mun ce dazu da goshi da hanci matsayin wuri guda suke. Na'am, matsayin wuri guda suke. Idan ka ajje guda ba ka ajje guda ba su je da ka bade ba. Kenan dole duka biyu su ne aka dauka a matsayin gaba guda kenan. An gane? Kenan da hannuwa guda biyu, da guyoyi guda biyu, da kuma didige guda biyu, da kuma goshi da hanci, su kuma su ne matsayin guda sai zama bakwai kenan. Sune kenan sabatu ada, gaba'uwa guda bakwai da ake sujada a saman kansu. Idan ka bar guda sujada ba ta yi ba, daidai inda larura, idan akwai larura kuma wannan babu laifi. Ad-darurat tubihul mahzurat, larura tana halatta abin da aka haramta. Addini bai da tsanani a ce komi zai faru, wannan abin da aka ce kai komi ake yi sai ka yi shi, a'a. Idan akwai uzuri, idan akwai larura, musulunci yana ɗauke maka wannan. Misali, kana da ciwo a saman goshinka, a nan tsakiyar goshi, idan ka duka, idan ka ce ka ɗora goshin naka a sama ba ya yiwu ba, to ka gani an ɗauke maka. Idan hancinka kana da ciwo a sama, ba a ce ba dole shi ma sai ya taɓa ƙasa, saboda in ka taɓa tana yawa ciwon naka ka shi, to ka ga a nan an ɗauke maka. Ka'ida ce babba a cikin addinin musulunci, ana aiki ne ta wurare da yawa. Idan kana tafiya misali cikin daji, mun sha ba da misali, babu ruwa ko kuma a ce dai babu abinci, sai wata dabba matatta wadda bata jima da mutuwa ba, kuma tana yawa ku mutu idan ba ku ci ba, to a lokacin nan halaka ne ku ɗauki wannan dabba ku gyara ku ci. Larura ce musulunci ya halatta mata, larura idan ta kama musulunci yana halatta mutuwa. Shi yasa idan ana tsananin sanyi wanda yana iya cutar da mara lafiya, idan ya yi wanka sai jaraba ta kama shi, to an halatta mishi ya ke mama, musulunci ya halatta mata. Sai ke cewa waƙar ja'ala sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ja'ala al-udwayni al-akhiraini ka'udwin wahid fi sujud, haythu qala umirtu an asjuda wa fi riwayatin umirna an nasjuda ala sab'i a'zam, ala al-jabha wa ashara bi yadihi ala anfihi wal yadayni wa fi lafzi al-kaffain war-rukbataini wa atraf al-qadamaini ولا نكفت الثياب نعم ولا نكفت الثياب والشعر. yake cewa waqad ja'ala sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya al-udwayni al-akhiraini qudun wahid, ya sanya gaba'uwan nan guda biyu da suka gabata su ne goshi da hanci, ya sanya su qudun wahid, ya sanya su kamar gaba guda ɗaya ce kenan, goshi da hanci gaba guda ce. Fi sujudi a sujada, haythu qala, saboda ya ce umirtu an asjuda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa an umurce ni in yi sujada wa fi riwayati umirna an nasjuda an umurce mu yi sujada ala sabai azu akan gaba uwa guda bakwai ala aljabha wa ashara bihi ala anfi sai yace ala aljabha manzon Allah yace akan mi sujada akan goshi sai kuma yace wa ashara bihi ala anfi kuma sai ishara a sama hancin shi kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace goshi kuma da sai ishara hallo a sama hanci ya nuna mana cewa kenan hanci da goshi duka gaba guda ce sallallahu alaihi wasallam sai kuma yace wal yadayn wa fi lafzin al kaffayn kuma sai yace hannuwa guda biyu a wani lafazi kuma yace al kaffayn war rukubatayn da guyoyi guda biyu wa atrafil qadamayn da kuma ƙarshen ƙawaguwa guda biyu sai yace wala nakfitu thiyaba manzo sallallahu alaihi wasallam yace kada mu tattare kaya wa sha'ara da kuma gashi a wancan lokaci suna sallah da izari me yake cewa izari kamar wani mayaki da ake laulayawa a jiki to idan wani zai je sujada sai ga ya tattare tukwana da su yake yin sujada misali ka sa jallabiya doguwa zaka je sujada sai ka tattare da tukwana ka je sujada to shi ne manzo sallallahu alaihi wasallam yace ka a ranka tattare kaya idan za ka yi sujada a ranka da iya hakan sai in da uzurin yin hakan amma in ba uzuri kada ka tattare kayan ka lokacin za ka yi sujada wala washa'ar kuma hallau da gashi su lokacin nan suna da gashi da yawa gashi zai gani irin na wanda zaka samu wasu bari irin turawa ko laraba wanda zaka samu suna da gashi wanda ai ya kai da za a iya kulle shi mun kaga a yanzu ai babu masu gashi sai dai ko rasta wanda suke tara gashin nan na abin wanda kuma idan mu a yanzu muka bar irin wannan gashin kai tsaye shaidar da za a ma kawai akwai ɗan watsa-watsa da kake shaidar da za a ma kai tsaye idan ka bar irin wannan gashin shi zama akwai hadisi da ya ce idan mutum ya abin nan ya yi arwalla misali in tattare hannuwa da zaka yi ko tattare abin nan su ma ba jiya idan su ma zama je kan shi a cikin abubuwa makruha da na sallah abubuwa da aka karanta a sallah kina idan ka yi arwalla hannuwa da ka a tattare to ka sake su ka daidaita su kada ka zo ka yi sallah haka nan hannuwa a tattare su ma ba a yi da suna da cimma kuma ba sallah ba ce ta lalace amma ba a yi an hana yin haka nan to su ma wannan tattare wannan da ake wajen inda za a je sujada to shi ne aka hana kuma hallo da wanda suke da gashi da yawa in an zo yin sallah ya kama gashi ya nan nan ya su kulle shi ma wannan an hana manzo sallallahu alaihi wasallam yana ce musu ku rinka barin gashin ku yanda yake idan kun je sujada su ma su yi sujada tsarin lada ne haka manzo sallallahu alaihi wasallam yake ce masa abin shi kenan lokacin da suna da gashi da yawa mu kuma a yanzu ina gashin bare mu samu wannan lada wanda su suka samu wanda ya kasance kali ne daga gare su yake cewa wa kana yaqulu idza sajada al-abd manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza sajada al-abd idan bawaye sujada sajada ma'ahu sab'atu arab yayi sujadan nan a tare da shi kafafuwa guda bakwai wajhahu wa kaffahu wa rukubatahu wa qadamahu huskashi da hannuwan shi da guyoyin shi da kuma kwahun shi tare yake sujada tare da su kenan yanzu kaga a ranar tashin kiyama ha su za a sa su masu sama su ma shaida yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu yaksibun wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina qalu antaqana allahu alladhi antaqa kulla shay a ranar kiyama idan aka sa gabaɓuwan ka su ma shaida sai kasance hannunka ya ce an yi sujada da ni kawaka ta ce an yi sujada da ni ka gani ai za ka ji daɗi abin alkhairi ne ba ƙarami ba gabaɓuwan ka su rinka ma shaida cewa ka yi sallah da su to shi ne manzo sallallahu alaihi wasallam yake ce mana idan ka yi sujada to gabaɓuwan ka guda bakwai tare kake sujada a tare da su yace wa qala fi rajulin salla wa ra'suhu ma'qus min wara'i manzala sallallahu alaihi wasallam wata rana yaga wani yana salla wa ra'suhu ma'qus abin da ake cewa ma'qus ya tattare gashin shi kenan ya tattare gashin shi ya nadi ma'qus min wara'i ya tattare shi daga baya ya nadi shi irin yanda mata suke sa ya yake sai mishi shushu bala irin yanda mata wannan abin da mata suke sa su nadi gashin su daga baya to manzo sallallahu alaihi wasallam da yaga ya irin wannan sai yake ce mai innama misul hada sai manzo Allah yake cewa kwatankwacin wannan yace mithlul ladhi yusalli wa huwa maktufun yace misalin wannan da ya tattare gashin shi kamar wanda yake salla ne wa huwa maktufun amma ya tattare hannuwan shi ko kuma hannuwan shi suna baya kenan kamar wanda ya salla ne bai dora hannuwan shi ba wanda ya tattare gashin shi shine manzo sallallahu alaihi wasallam yake ce musu kenan bai dace bai ringa nade gashin shi ya ringa barin shi saboda in ya nade shi kamar wanda ya salla ne bai aje hannuwan shi ba a lokacin sujada wa qala aiban yake cewa zalika kiflu shaytan yake cewa wannan tattarewar da yayi wani abu ne na cikin waswasi na shaytan da ya mishi yani maq'adu shaytan kamar ya ba wani rabo ne shaytan ya ja daga cikin sallar shi shine kiflu shaytan ne ya ja wani rabo daga cikin ladan shi a lokacin da ya nannade gashin shi yake barin gashin nashi ya taba kasa yani maq'adu shaytan yani maghrasu bafrihi yana nihi kenan matattara ta kulle gashi kenan kamar wani wuri ne ma shaitan ne ya zama ma anan ya rage mai ladan shi ya hana shi samu ladan shi gabaki daya yake cewa wa kana la yaftarishu dira'ai manzala sallallahu alaihi wasallam bayya shumuda tsintsiya hannun shi kenan idan an zo sujada manzala sallallahu alaihi wasallam bai aje hannun shi haka a haka sai an gane ko haka suke kenan ba haka ba suke akwai zaka in ya tushe da sai ma hannun shi haka ya ajiye sun tsiya hannun ga baki da kasa a daga sa na yake cewa bal kana yarfa'uhuma 'ala al-ard sai dai manzo Allah sallam yana daga su daga saman kasa yake cewa ba'iduhuma 'an janbayhi hatta yabdu bayadu ibtayhi min wara'ihi sai ce kuma yana nisantar da su daga haɗa ƙarin shi kenan ba gama su yake da haɗa ƙarin shi kaga haka nan kinka yana taɓa haɗa ƙarin ka kenan ba a gama hannuwa haka wajen yin sujada sai a yi haka a ba a yi haka raba su ake shi ne ke cewa wani ba'idhu ma an janbayhi yana nisantar da su daga haɗa ƙarin shi hatta yabdu bayada ibtayhi min wara'ihi har ana ganin kyallin hamatar shi daga bayan shi kenan yadda yake rabawai hannun shi da hagarkarin shi har sai ya kai na baya yana tsinkayen kyallin hamatar manzo sallallahu alaihi wasallam kenan daga baya kenan wanda yake nuna ma idan an zo yin sujada ba a ga mai hannuwa wara sake kuma da aka ce ana ganin kyallin bayan shi kake mamaki ba riga ba ce ba manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin su ba riga ke da kuma irin ta mutumtaka a lokaci izari ne za su sa sanannen ne da shi ne ake sallah haka dan yahu wani ai muna gani a cikin film irin na inda zan gani suna sa irin wannan kayan nan nan dai wani ake haka sai a yahu saura haka a baya ta yanda wani lokaci idan an ware hannuwan zaka ga nan kin mutum wani lokaci to irin wannan kayan shi yasa har suke ganin kenan kallon hamata na musu sallallahu alaihi wasallam kenan dan a nuna maka cewa kenan warewa ake yi ba kamewa ba ake yi dan an zo su gani yace law hatta law anna bahmata aradat an tamurra tahta yadayhi marrat saboda wari hannuwan da yake yi suke cewa hatta law anna bahmata har sai inda yake bari kenan manzo sallallahu alaihi wasallam kenan idan ya wari hannuwan nashi inda yake bari tsakanin hannun shi da hakarkarin shi yake cewa law anna bahmata dan karamin tumkiya sabon aikuwa shine ba mu yake ce mishi dan baji dan karami kenan wanda sabon aihuwa yana kai ma hujja ta wurin dan a nuna ma mi kenan fadin abin da ake bari a lokacin da ake aje hannuwa a lokacin su kenan yake cewa aradat an tamuru tahta yadayhi marfa inda taso ta huji ta huji dan karamin dabba kenan wannan da sabon aihuwa in taso ta huji tsakanin hannun manzon sallallahu alaihi wasallam tana yi hujja saboda an nuna ma yanda manzon sallallahu alaihi wasallam yake aje hannuwan shi kuma yake yake daidaita su yanda ya kamata wa kana yubalidu fi dalika manzo sallallahu alaihi wasallam yana matukar yake da suna matsawa wajen ta kasance sujjada shi ta cika hatta kana ba'du sahaba har sai da yake wasu daga cikin sahabbai suna cewa in kana in kunna aw innahu kunna lana'awi li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace suke cewa har sai da yake wani lokaci muna tausayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mimma yujafi bi yadayhi an jabinai saboda yanda yake kokarin ware hannuwan shi nisantar da hannuwan shi da karkarin shi a lokacin zai sujada kenan yana matsawa wajen ya tabbatar da cewa yayi sujada nan yanda ya kamata ba tare da ya game hannuwan shi ba ba tare da ya aje tsintsin hannun shi a ƙasa ba ba tare da ba ya watsa hannu ya tsintsin shi a ƙasa ba yana daidaitawa hannuwan ya tsintsin shi ya tsintsin hannuwan shi a game kuma suna kallon alƙibla kuma kusan kunnuwan shi ko kusan abin nan shi kuma ya ware hannuwan shi gabaki ɗaya haka ne yake yin sujjada sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa kana ya amuru bi dalika manzo sallallahu alaihi wasallam yana umarni da yin haka fayakun yana cewa idan sajadta idan kayi sujjada fada kaffaika warfa mirfaqaika manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan zakai sujjada fada kaffaika to ka dora hannuwanka a saman kasa warfa mirfaqaika kuma ka daga hannuwanka wayannan ka daga su kenan kada ka shimuda su a saman kasa waya qulu i'tadilu fi sujud manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa sahabbai ku ringa daidaitawa ku ringa nutsuwa a cikin yin sujada ku wala yabsud ahadukum ira'ihi inbisat alqalbi kada dayan ku ya shumuda tsintsiyar hannun shi a saman kasa kamar yanda kare yake aje hannun shi a saman kasa ai ka kare idan ya zamna haka yake hannun shi duka jera sai yake haka ya jera su a saman kasa ya shumuda su ba daga su yake to manzo sallallahu alaihi wasallam yace kada idan mun zo yin sujada mu ringa aje hannuwan mu kamar yanda kare yake kaga manzo sallallahu alaihi wasallam wajen wuri uku a cikin sallah yana hali akan cewa kada kai yanda dabba kaza take yi kenan idan kai yanda wata dabba take yi kenan sallah ka tayi kama da irin yanda halin dabba yake ka gani sallah ta kaji ta samu matsala kaga anan cai kada kai imbisat alqalbi kada kai yanda kare yake zama hallo a can yace fala yabruk kama yabrukul ba'ir kada kuma dayan ku yayi zama yayi sujada kamar yanda iraqun yake zama hallo a wani wuri yake cewa akan magana ta gauga cikin sallah yake magana akan hoton kurciya ko kamar yanda meke da suna zakara yake yi kaga anan ma ya kamanta wanda yake sujada ya taso ya taso ba tare da yanin tsoba ya tasbihi kamar irin yanda zakara yake yi ko kuma kaza take yi a lokacin da take ci abinci tsaf take yi tana dora kaga manzo sallallahu alaihi wasallam ya siffanta mai yin sallah cikin gaugawa da dabba ya siffanta mai zuwa sujada da gwiwar shi kamar yanda raƙumi yake yi kuma anan ya siffanta mai zama mai aje hannun shi a sujada idan ya shimuɗa hannun shi a ƙasa yayi ne kamar yanda kuma kare ke kaga nan ma ya siffanta shi da dabba kenan dan haka yayi kiyaye ya kasance sallan irin ta mutane ce ba irin ta dabbobi ba ce wa fi lafzin akhar a wani lafazi kuma yake cewa wa hadithun akhar wala yaftarish ahadukum zira'ihi iftirash alqalb kada dayan ku kuma shimuda hannuwan shi kamar yanda kare yake shimuda hannuwan shi wa kana yaqul manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tafsud zira'ika kada ka shimuda tsintsiya hannunka wadda'im ala rahitaika wa tajafi an daba'aika ya kasance ka dogara da hannuwanka su ne rahatai ka hannuwanka da hannuwanka su ne rahatai ka kasance kenan ka dogara da su kenan kasance su ne ashamude wata jafi an da ba'aika kuma ka nisantar da damatsanka daga hadarkarinka kenan kada ka gama su haka ka ware su fa innaka idza fa'alta zalika sajada kullu adu minka ma'aka idan kai haka to ka tabbatar da cewa dukkanin gaba ta jikinka ta yi sujada a tare da kai sallallahu alaihi wasallam sai nan muka zo kenan karshen siffa ta yanda ake sujada to wa zai gwada mana magana yanda muka yi kiritattun wannan gabaki ɗaya na sujada bismillah na hannun shi ka gani bisa saman kasa eh bala kada su yi haka yawwa wannan shine ake ne haji hannun irin nakari yawwa kene kasance an buda su to yanzu haka kin wannan tana yawa a cikin sahu ka cutar da wani ko to idan ka meke shi haka fa a wala yanzu kaga anan ya rubu da hannun shi ya rubu da hakarkarin shi ko amma kuma bai buda ba haka haka shi ma yayi kenan wannan siffar ma ta yi saboda ka aje na kusan ka idan ka budan nan kuma ka shi ka kware shi ko ka buge shi ko ka hana shi da kyau na'am to wajen yazo tsunwa yawwa na'am yawwa kun gani haka nan na'am to haka sujada ta manzo sallallahu alaihi wasallam haka take kuma haka ya koyar da mu insha Allah jazakallahu khair na'am eh kenan hanci da goshi ta yi su guda wajen sujada na'am sai mu kiyaye ki insha Allah na'am sai malai yake cewa wujubu tuma'aninati fi sujud wajibcin nutsuwa a cikin sujada yanzu wannan sujada da muka yi kaga mun dauki wajen minti 40 muna magana akan yaya ake sujada ba abu ne ba sallah gabaki ɗayan ta tun daga farinta har ƙarshe abu ne wanda ya kamata a ce mun nutsu mun tabbatar da cewa muna yin ta yanda annabin ya ce saboda in ta yi ne sauran abubuwan ma zan mu wani lahiya da su in ma ba ta yi ba babu kyau ita za a fara bincikawa in ta yi to alhamdulillah sai kasance fa sawfa yuhasabu hisaban yasira ne sai kasance hisabun ka hisabi ne mai sauki me hisabi mai sauki ko tattara za a gangama a gangama ko a ce shi ka amma daga an zo ana cewa rana kaza lokaci kaza awa ta kaza minti kaza segon kaza ka aikata kaza to akwai matsala daga an fara wannan kakalan wannan to akwai matsala man nuqisha alhisab usiba dukkan wanda aka mi keke da keke wajen hisabi to akwai matsala tana wahiya biya ya dan yi kaso na kwana biyu a wuta ta kwana biyu to kaga akwai matsala kenan in ka gyara sallarka daga an bincika an ga tayi to shikenan alhamdulillah saboda ita sallah idan ta yi kyau ana da garantin cewa akwai ayyuka da yawa na saban Allah baka yi su ba bare ma a kasa a tura saman sikelin ka a samu matsala dukkan wanda yake sallah mai kyau to insha Allah wannan sallai zata zama mai kamar garkuwa kalkashin wannan ayat take cewa innas salata tanha anil fahsha'i wal munkar sallah tana hana yin alfasha in dai kana sallah ne tsatsa mai kyau to insha Allah ta'ala ba kowanne zunubi bane ba zaka yi daukar shi zicciyarka yanda ta saba da ambaton Allah ne yanda ta saba da nutsuwa zuwa ga Allah madaukakin sarki a cikin sallah to wannan zicciye zata hana ka ka aikata wani saba ba a ce ba mutum bayya da ke ba a ce mutum bayya sabo dan adam dole ne ya kuskure dole ne ya yi zunubi wata rana shi yasa aka koya mana yawan yin istighfari amma wani zunubin mai yin sallah cikakka bayya yuwa da ke shi in dai sallah ka cikakka ce yana da wahala zuciyarka ta barka aikata wannan zunubi Allah kiyaye shi yasa kenan mu yi kokari mu kiyaye kuma wanda suke gida su ma idan mun ga suna sallah mu tsaya mu gani ya wai sallah ne take eh mu lura idan iyali suna sallah mu duba da kyau ya sallah nan tasu ya take ciki idan akwai gyara mu gyara musu mun ji a karatu ya ake ruku'i idan mun ga ruku'in su akwai matsala mu ce musu wannan ruku'in akwai gyara a gyara shi idan mun ga sujada akwai matsala wannan sujada akwai gyara a gyara shine al'umma wannan ta zama khairu ummatin ukhrijat lin nasi saboda ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar kuna umarni da aikin kirki kuna hanyar da mununa wannan abin da ya shahi wa'azi abin da ya shahi nasiha a ba ga malam ta tsaya ba ba ga ustad ta tsaya ba kowan ta shahi shi da kaga wani dan uwan ka danka matarka ko wani abokin ka yayi wani abu mara daidai da kami nasiha kai da wanda yazo wa'azi didda kai ma wa'azi ne kai kai ma ka sarki yaunin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ballighu anni walau aya ku sada sakuna ko da aya guda ce kenan mu kula kawai daga mun ga kuskure a sallah yanda muka koye ta nan mu yi kokari mu gyara ma wanda mun gani yana yin kuskure domin ya samu shi ma ya tsira yanda Allah ke miki muka koya yanda ake yi yanda ya kamata yake cewa wujubu tuma'anina fi sujud wajibtin yin nutsuwa a cikin sujada idan an zo sujada kai sujada kamis to ka sani cewa kuma he ka tattar gabaki da al'amuran ka kamitar zuwa ga Allah madaukakin sarki ka sani cewa a sujada ce wa kake ma Allah madaukakin sarki fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka idan baka ganin shi yana ganin ka kuma shi kadai ake ma sujada daga kama wani sujada wanda ba Allah ba to ka huta daga musulunci kwata kwata Allah kadai ake ma sujada to idan ka sujada wannan zuciyarka ya kasance tana hararo girman Allah kana tunanin girman Allah kana tasbihi subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la sarki ya tabbata ga Allah madaukaki sarki ya tabbata ga Allah madaukaki ulubu zat ulubu sifa ulubu shakl subhanahu wa ta'ala yake cewa wa kana sallallahu alaihi wa sallam manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya amur yana umurni bi itmamir ruku'i a ranka cika ruku'i was sujud da kuma sujada wannan umurni ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a ranka cika ruku'i da sujada wa yadribu liman la yaf'al dhalika mithlu jahil manzo sallallahu alaihi wasallam kuma yana buga misalin wanda bayya cika ruku'i bayya cika sujada yake cewa kamar mai jin yunwa ne ya akulu tamra aw tamratayn wa tamratayn la tubniyani anhu shay'a la yusminu wa la yughni min jubu kaman mai jin yunwa ne ka bashi dabino guda ko dabino ya goshi ya goshi in mai cin abinci da yawa ne ji zai kamar bai sa komai ba a ciki to wanda bai cika ruku'i bai cika sujada kaman mai jin yunwa ne ya ci dabino guda ko dabino bai samu shi komai yanda to bisa an hwanar da shi su kosar da shi ba akan yunwar shi to haka idan baka cika sujada da ruku'i ba haka wannan sallar taka ita ma bata cika ba kamar mai jin yunwa ne ya ci dabino kenan wani ya nuna ma cewa rukuni ne babba a sallah ruku'i da sujada rishin su kamar rishin sallar ne ga baki yake cewa wa kana yaqulu fihi innahu min aswa'in nasi sadiqa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda bai cika ruku'i bai cika sujada ba yana cewa yana daga cikin mafi munin mai yin sata a sallah wanda bai cika ruku'i bai cika sujada wanda bai cika ruku'i bai cika sujada kamar yanda wani malami wata rana ya ga Hajjaj bin Yusuf yana sallah a kusan shi ya ga yanda yake bubbuga liman kan ya taso shi ya taso kan yi sujada shi ya ji kuma fafi daga yaji Allah Allah yake taso zai tashi lokacin da aka sallamce zai tashi ta yi malamin ya kama Hajjaj ya rike shi tab sai dai kare sallah ya ce mi ya sari ya kha'il ya mahadinci ya kai barawo ya ce sai tsara daga a sallah amalan bi hadisin rasul sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkan wanda yake yin wannan kotan kurciya a sallah yake cewa kamar barawo ne a cikin sallah sata ce yake a cikin sallah ni ce me ya kai barawo ya kai mahaɗanci wata rana Hajjaj ya samu mulki sai ya dawo majalisin malamin nan ya zo zamna yake cewa ka gane ni ce na gane kamar ba wannan barawon bane ba a cikin sallah ko ba shi bane ba ka aza ya aza malin tsoron shi zai je lokacin nan tunda a lokacin nan Hajjaj wuya yake guddawa wuya yake gudda mutum ne wanda an yi shi a tarihi wanda iri-irinsu da kyal a tarihi a shekaru suke maimaituwa wani irin mutum ne aka yi mai tsanani kuma musulmi ne daga kamin gardama mata yake a yanka shi gardama kawai in ya ce a yi kaza ba kai ba kawai aiki shi mutanen da ya kashe ɗariruwa ne Hajjaj to kowa tsoron shi ke ji shi ne ya yi tsammani malamin nan shi kuma ta ji tsoron shi shi kuma yake jin tsoron shi ya gaya mai gaskiya ce ne wannan sata ce take a cikin sallah sai yake cewa malamin jazakallahu khairan Allah saka maka da alkhairi tun ranar da ka mun wannan magana ban sake bata sallata ba ban sake yin kuskuren wannan da ka mun gyara ba a cikin sallah tun daga ji nake gyara sallata tsaf yake mai godiya akan wannan abu da mishi to idan kana sallah a bibbige to sallah ce kake yi kuma kana sata a ciki sallah ce kake yi wadda akwai wa ake amsar wannan sallah taka yace wa kana yahkum bi butulani salati man la yuqimu sabahu fi ruqi'i sujud manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa yana hukumci akan wanda bai nutsuwa a ruku'in shi wanda bai daidaita bayan shi a ruku'in shi sujada yana mai hukuncin cewa sallar tashi ma ta lalace yanzu misali wanda a sujada shi yayi ya ke cewa lankwasa ta baka ko baka misali ta abin nan yana da wala hancin shi ta baka sa yana da wala hancin shi kawai ya dai goshin shi kadai ta baka amma wanda ya shumuda bayan shi lokacin da ya sujada tabbas fuskar tashi ma shumuduwa take a saman kasa sai kasance goshin shi da hancin shi gabaki ɗaya suna damfare a saman kasa to wannan shine sujada shi ta yi shine ake yin wanda ya shumuda wanda ya daidaita bayan shi a lokacin da zai ruku'i kuma da lokacin da zai sujada to manzo sallallahu alaihi wasallam yana hukunci akan wanda bai daidaita bayan shi ba a sujada ko ruku'i da sunan cewa sallar tashi ma bata yi ba yace kama sabaka tafsiluhu kamar yadda ya gabata a baya muka yi bayani a lokacin da muka zo bayani akan ruku'i wa amara al-musi salatahu kuma ya umarci wanda ya zo ke bata sallar shi bil qitimani fi sujud yake mai umarni akan ya ringa nutsuwa a cikin sujada shi kama taqaddama fi awwalil bab kamar yadda ya gabata a babi na farko da muka yi magana akan kaga kenan za a takaice wannan babi da muka karanta shine babi na sujada da kuma bayani akan nutsuwa akan ita sujada mun ga yanda manzo sallallahu alaihi wasallam yake yin sujada ko mun ga yanda ya koyar mun ga kuma hali da aka yi a ciki abubuwan da babu kyau yin su a cikin sujada a takaice idan za ka yi sujada ya kasance ka fara tahiyya da hannuwanka kayan ka da ƙafafuwanka akwai magana ta wasu malamai da suke cewa ana iya tahiyya da ƙafafuwa tukwana a kai da hannuwa amma malam ya yi bayani mai gamsarwa duba da hadisin sai gabata akan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada a yi zama irin zama na raƙumi wasu ke ganin ai raƙumi hannuwan shi ke ƙwaruwan shi ke fara ajiyewa ta fara ajiye hannun shi a nan sai aka musu raddi akan cewa asali sai ya fara ajiye mai ke suna hannuwan nashi ta fara daga baya ya zo ya zamnar da ƙwaruwan nashi kenan dai hannuwan nashi sai sun fara tafiya ta fara suke mai ke suna ƙwaruwan nashi sun fara tafiya kenan haka dai mai ke suna suka ɗan tattauna tsakanin su malamai daga baya dai ya tabbata cewa hannuwa ake fara ajiyewa tukwana ajiye ita kawo sannan kuma hannuwan mutum ya kasance ya kasu daidai kunnuwan shi ko kuma ko daidai gaba da shi kuma ya kasance hannuwanka kada ka shimfiɗar da tsintsiyar hannu a saman ƙasa bancin shi kuma hannuwanka ya kasance in ka ajiye suna kallon gabas kuma kada ka ware yatsunka ya kasance dukansu a gaba suke wuri kuma kada ka bari damtsanka da ƙarƙarin ka su gamu ya kasance ka ɗan wara su kaɗan ya kasance ya abin to kwana an yi so ka nutsu a lokacin da ka yi sujada ka karanta dukkanin tasbihat bakin gwalgwadon wanda za ka iya yi wanda za mu gani su kenan a darasi na gaba insha Allah ta'ala tasbihat inda suka tabbata kenan ka yi su in yi so ku kwana ka taso da muka karanta muna karanta wannan tunaninmu yana zuwa kai tsaye zuwa ga wasu ɗan uwanmu wanda suke salla suna bubbuga gaskiya abin tausayi wallahi abin tausayi ne zan ga sallai a cikin dan lokaci daga an dora an taso wani lokaci wani in yayi ruku'in kafin ya ida tasowa yake koma ya sujada to ka duba sallai ba irin ta annabi bace kuma cikin al'umma annabi ne kuma yana san annabi amma ni matsalar bai iya kuma wajen koya ne sai a samu matsala amma wasu ƴan uwa wanda muka yi ƙarfin mu gaya musu ni kokari wani lokaci zuwa lokaci mu ringa ce mama eh mu ringa ma juna nasiha akan cewa ko a ringa zuwa wajen karatu ko kuma ka koya ne ko ka bashi ma karatun ya saurara cewa wannan sallah ga hanya da ake yin ta ka sani ka tsoratar da wannan hadisin na farkon babi da mun karanta manzon sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkan wanda yin sallah ba irin tamu ba to bayya daga cikin da'ira wanda za a ce ta gobe kiyama sai kai sallah irin ta annabi ba zaka kai labari idan baka yi ba irin tashi matsala ce to wannan littafi yana koya mana ya annabi ne sallah to wallahi an uwan wanda ba sa yin sallah irin ta annabi suna cikin matsala kenan Allah ya taimake su suma su fahimta ya kasance sallar su sun gyara ta sun yi ta irin ta manzo sallallahu alaihi wasallam mu kuma da muka jin wa mu yi kokari mu rinka dabbaka irin ta manzo sallallahu alaihi wasallam kin kuma sauran uwan wanda muka yi kari mu rinka kokarin mu santar da su mu koya musu ya manzo sallallahu alaihi wasallam yake yin sallah domin mu gudu tare mu tsira tare ina ga anan insha Allah ta'ala zamu dakata abinda muka fada dai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya jimana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh